Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai tafi Moscow ranar 12 ga watan nan na Afrilu, yan kwanaki bayan da Amurka ta kai hari mukamai masu linzami a sansanin mayakan saman Syria a matsayin mai da martani kan harin mukamai masu gubawa da Syria ta kai, wanda ya sanadiyar mutuwar farin kaya. Jami'ai sun ce babban jami'in diplomasiyan zai yi kira ga Rasha ta sake tunani dangane da taimakon da take ba gwamnatin Syria ta Bashar al-Assad.
There is no doubt in our minds, and the information we have supports that Syria, the Syrian regime under the leadership of President Bashar al-Assad, are responsible for this attack.
Yace, babu ko shakka a zukatanmu, kuma bayanan da muke da su sun goyi bayan cewa gwamnatin Syria ƙarƙashin shugabancin Bashar al-Assad su ne ke da alhakin harin. Kuma ina jin yana da muhimmanci gwamnatin Rasha ta kyakkyawan tunani akan ci gaba da goyon bayan mulkin Assad. Ministan harkokin kasashen ƙetare na Burtaniya Boris Johnson ya bayyana jiya Asabar cewa ya soke ziyarar da ya niyyar kaiwa Moscow ranar 10 ga watan Afrilu. Ya faɗa wata sanarwa cewa abubuwan da suka faru sun yi matuƙar sauya lamura. Jiragen yakin ƙasar Syria sun ci gaba da tashi daga sansanin da Amurka ta kai harin mukamai masu linzami ranar Juma'a, bisa ga cewar gwamnan lardin, wanda ya ce sansanin yana gudanar da aiki daga abin da ya kira rukuni na farko. Bayanin gwamnan lardin Hom Talal Barazi da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya buga ya zo ne ƴan sa'o'i bayan da gwamnatin Syria ta ce hare-haren mukamai masu linzami da gwamnatin Amurka ta kai a sansanin Shayad ya yi matuƙar ɓarna. Barazi bai yi ƙarin haske a kai ba, yayin da ma'aikatar tsaro ta Pentagon take tura masu tambaya game da ɓarnar da harin da ta kai ya yi a sansanin ga gwamnatin Damascus. Babu tabbacin ko jiragen da suka tashi daga sansanin Shariat suna cikin waɗanda suka kai hari jiya Asabar da aka kashe farin kaya 18 kusa da ƙaramin birnin Shokko. Ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin kare haƙƙoƙin bil'adama a kan al'ummar Syria ta ce mai yiwuwa jiragen yakin Rasha ne suka kai harin, waɗanda suka fara mara bayan ayyukan sojin Syria bara. An kashe wani sojan ruwan Amurka a Afghanistan jiya Asabar a wani samame da aka kai a ƙungiyar IS, bisa ga cewar wani jami'in Amurka. Captain ɗin na mayakan ruwan Amurka Bill Salvin, kakakin ƙungiyar tsaro ta NATO da ke jagorar tawagar aikin sojan a Afghanistan, ya ce an kashe sojan ne jiya Asabar a wani hari da aka kai wa ƙungiyar IS a lardin Nangarhar. Kamfanin dillacin labarai na Reuters ya ba da rahoto cewa sojan memban rundunar soji ta musamman ne. Mayaƙa suna da ƙarfi a wannan lardi na ƙasa Afghanistan. Dakarun Amurka kuma sun kai hare-haren jiragen sama a yankin, wannan da kuma ƙoƙarin dakarun ƙasa Afghanistan ke yi na kai hare-hare ta ƙasa sun taimaka wajen raba mayaƙan da waɗansu wurare da suka yi kaka gida. Mayaƙan suna kuma gaba da ƙungiyar Taliban da ta daɗe tana ƙoƙarin ƙwace ikon waɗansu sassan Afghanistan. Wannan ce mutuwar sojan Amurka ta farko a bakin daga a shekara ta 2017. Adadin sojojin Amurka waɗanda ke mutuwa a bakin daga ya ragu matuƙa tun da Amurka ta daina jagoranta yaƙi a shekara ta 2014. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an sojin ƙasar Somalia sun ce babban kwamandan Al-Shabab Bashir Nuri Hassan yana daga cikin mayaƙa da dama da aka kashe a harin da aka kai a Kude lardin Jubaland da ke kudancin ƙasar Somalia. Mahmud Ahmed Harsi, wani babban komandan sojan Somalia, ya shaidawa muryar Amurka cewa dakarun haɗin gwiwa daga ƙungiyar tsaron ƙasar Kenya KDF da kuma rundunar sojan Somalia sun kai ɗauki ne bayan wani hari da mayakan suka kai a sansanin sojan Somalia. Ya ce an kashe mayaka uku a harin da suka hada da komandan, ya kuma ce babu wanda ya rasa ransa a cikin sojojin Somalia da kuma na ƙasar Kenya. Ana hakikanta cewa Hassan, wanda aka haifa ya kuma girma a yankin kafin ya shiga ƙungiyar ta'addancin shekaru da dama da suka shige, yana ɗaya daga cikin manyan komandojin ƙungiyar mayakan Al-Shabab a yankin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batuwa biyu ne. Na farko dai shine batun tsarin zaben shekara 2019 da hukumar zaben Najeriya ta fitar. Na biyu kuma mu saki komawa kasar Faransa domin yanzu yakin neman zabe yayi nisa kuma ya dauki sabon salo. Kwanan bayan ne hukumar zaben Najeriya ta fitar da jadawalin zaben shekara 2019, abinda hakan ya haifar da alamar tambaya akan wasu daga cikin tsare-tsaren hukumar. Akan waɗannan batutuwa ne wakilin mu a Abuja, Nasir Adamu Elkaya, ya tattauna da mai magana da yawun hukumar zabe Mustanik Dazan, inda Nasirin ya fara tambayar sa ƙarin haske kunna game da wannan sabon jadawalin.
Eh to, ta hukumar zabe ta nazari akan wato da za ta aiwatar a 2019 kuma ta fidda jadawalin waɗannan zaɓuɓɓuka kamar haka. Za a yi zaɓen shugaban ƙasa da na majalisar tarayya ranar Asabar 16 ga watan 2 na 2019. Sa'annan kuma za a yi zaɓen gwamna da majalisar jihohi da kuma na kansila na birnin tarayya ranar Asabar 2 ga watan Maris na 2019.
Fitar da wannan abu da kuka yi bai yi sauri ba tun da kusan akwai kamar shekara biyu nan gaba da yin wannan zabe?
A'a, bai hanzari ba, saboda idan ka duba in aka ware wato ranakun da za a yi hutu tsakanin yanzu da 2019, ba mu da fiye da kwanaki 500 tsakanin yanzu da wannan zaɓuka da za mu aiwatar. Ta zama wajibi kenan a fidda jadawalin nan cikin lokaci, a yanda kowa da kuma masu ruwa da tsaki a wannan himma za su fahimci haƙƙinsu da nauyin da ya rataya a wuyansu. Sa'annan kuma bisa ga wato dokoki da mu kanmu a Najeriya da kuma hukumar zaɓe ta rattabar, kamata yi a san a fidda jadawalin zaɓe daman fiye da shekara kamin zaɓuɓɓuka da za a aiwatar, saboda duk masu ruwa da tsaki su san menene zaɓuɓɓukan da suka kunsa, yaushe ne za a yi su, wani irin ayyuka ne za a yi tsakanin yanzu da lokacin da za a aiwatar, kuma kowa ya san haƙƙin shi dai cikin wannan tafiya.
A zaben 2015 da ya gabata kun yi amfani da na'urorin tantance masu kada ƙuri'a wato card reader. A wannan karan banda wannan akwai wani tsari da kuka dauko ne na daban?
Eh to, abinda dai zamu yi shine zamu ci gaba da amfani da katin nan na dindindin da kuma na'ura na tantancewa, amma tabbas zamu inganta yanda muke tura sakamako ta halin yanar gizo da kuma tubalin mahaja da za mu kago wajen guda 5 idan Allah ya yarda tsakanin yanzu da 2019.
Akwai wani abu da ke damun mutane inda a maimaita zaɓe da aka yi kamar a jihar Rivers an samu tashe-tashen hankula har ma da rasa rayuka. a yawa kuke tinkarar wannan lamari, shin kun yi nazarin da wannan tsari da kuka fito da shi?
To ai wannan tsari da muka fito da shi dama yana da nasaba da tuttuɓa da kuma ganawa da muke da masu ruwan tsaki kaman jami'an tsaro da kuma 'yan siyasan kansu. To kuma fidda wannan jadawali cikin lokaci shine zai sa kowa ya fara shirye shiga wani yanayi na ko ta kwana tun kamun yanzu ba sai an jira sai kwatsam za a yi zaɓe ba a ce an fara shiri.
Jam'iyyun siyasa akwai irin wannan abu in ya taso akan samu wasu su nemi yin sabi wasu kuma soke su. Ya wannan bangaren?
Ko yanzu ma muna da wato kungiyoyi wajen 84 wanda suke nema a musu rajista, ba na kan tantance su. Kuma bisa ga dokokin zaɓe daman ya kamata a wannan rajista da sabbin wato jam'iyyu wata 6 ne kamun zaɓe. To saboda haka yanzu dai abin da ake ciki shine ana tantancewa, kuma kullum kamar yadda mun ce bayani muna jinkirin saukar da jam'iyyun nan, saboda saukar da su yana cin karo da wato yanci da su ma suke na su taru kuma su yi furuci. Saboda haka muna ɗan jinkirin saukar da su, ko da shike in ka duba sashi 84 na dokokin zaɓe ya ba mu hurumin idan bayan an yi zaɓe in jam'iyya ba ta ci ko kujera guda ɗaya ba ana iya saukar da ita. Amma duk da haka dai mu kuma zaɓe kullum muna jinkirin saukar da wa'innan jam'iyyun.
Batun irin masu cewa suna so su tsaya ba tare da jam'iyyar siyasa ba, wato 'yan independent.
To kawai yanzu dai ita kuma zaɓe tana aiki tare da ɓangaren majalisar tarayya da kuma ɓangaren zartaswa a kawo soyi ma wa'ensu dokoki da kuma kundin tsarin mulki wanda zai da alal misali ya kawar da kurakuran da ya hana kaman mama 'yan Najeriya da ke kasance tare su kada kuri'a. Don muna nazari akan wa'innan kuma insha Allah zuwa nan gaba ina ganin dokoki da kurakuran da suka hana haka za a kawar da su da haɗin kan musamman majalisar tarayya.
A can ƙasar Faransa ko ga masu biye da shirin da ya gabata, mun kawo muku waina da ake toyawa ne game da 'yan takarar zaben da za a gudanar a ranar 23 ga wannan watan. To yanzu lamarin ya sake kamanni domin wani sananne kuma fitaccen ɗan siyasa a ƙasar, wato Christine Estosi, wanda ya yi minista a zamanin mulkin Nicolas Sarkozy, ya bayyana goyon bayansa ga ɗaya daga cikin 'yan takarar da ake ɗauka kila ba zai taka rawar gani ba, wato Emmanuel Macron. Wannan ya sa na tambayi Abba ko wannan goyon bayan zai sake wani abu ga yakin neman zaɓen Macron da ma sauran 'yan takara?
Zai mushi amfani wannan goyon baya da wannan shi Malam Estrosi, da yake Malam Estrosi suna kusa kwarin shi da tsohon shugaba Malam Nicolas Sarkozy. Kasan Emmanuel Macron da ya tafi babban gari na biyu na kasar Faransa wanda aka ce mashi Marseille, shi Malam Estrosi ya tarbe shi a nan babban wurin da yake, ya tarbe shi kaman an ga kaman wani goyon baya ne ya kawo mushi. To wannan zai mushi amfani gobe idan an tahi takara, da yake ka san kwanakin baya da suka wuce Malam Emmanuel Macron deja ya samu goyon bayan tsohon Prime Minister Malam Manuel Valls, kuma da yake cikin kwanakin nan tsohon ministoci na tsohon shugaba Chirac Diaw sun fito sun kawo mushi goyon baya, kuma da yake akwai kamar 'yan jarida sun ce ma shi shugaba Hollande da kanshi yana aika mushi a cikin asiri, yana aika mushi shawara, yana aika mashi Emmanuel Macron cikin shawara. An ga kamar to dai shi in ba wani ikon Allah ba, shi Emmanuel Macron zai zama wanda zai takara a bugo na biyu da Malama Marine Le Pen, tunda kamar yadda ka sani ita Malama Marine Le Pen yanzu a lissahin da ake ita ce ta huto ta hikowa farin jini wajen mutane. In aka yi bugo na farko ita ce za ta ci wanda ba a sani ba wanda zai je takara da ita, kamar yanzu a lissahin da ake a yanda abubuwa suke tahiya.
Abin da nake so in tambaye ka Abba shine, ana raɗin cewa shi Macron kaman shugaba ne mai ci ne ke mara mai baya, kana ganin cewa idan ya alakanta kanshi da shi zai tasiri, ganin cewa shi ya kasa yin tasiri kuma a gane cewa yana goya Macron baya, kuma duk da haka na a ce Macron ya wani tasiri?
Wannan an fito tuni wanda suke wanda sauran takarar sun fito sun zargi Macron da cewa in ya ci ma kenan kamar Hollande ya ci kamar komai bai sake bane.
Yawa kwarai.
Amma da yake shi Macron kin deja ya fito ya ce ni in na ci abin da zan yi daban da Holland ne, yana yawa wannan abun ya amfane shi. Kasa shi Macron abu da yawa ne ya sa ya hutu, ya ce shi ba cikin tsohuwar siyasa, shi kuma da yake samari ne shekara shi bata kai 40 ba, ma shekara 39 gare shi. To yana da kwarin gini wajen yara, kuma ana zato tunda wanda suka yi ikon kasar Faransa kaman sun hin shi kwanaki, wanda suka yi iko basu yi rawar da a zo a gani ba, ana zato mutane da yawa kwarin gini national can aka ba samari ko zai gwada abin da ya yi mutane wanda suka yi ada. Kaga wannan duka yana miki kwarin gini.
Bai da ƴan majalisa fa.
Shi ai yanzu Macron kin darura da shi ba cin iko ba. Idan ya ci iko, mutane jima suna zato zai ci iko. Amma idan ya ci iko gobe yaya zai yi, tunda ba shi da majalisa. Da wa zai yi iko? To shekaran jiya ya fito cikin babban jarida wanda aka ce mata Le Monde, na ya ce yana zato shi in kasar shi suka ba shi iko, za su ba shi majalisa ma, ko da yake baya da abin nan, za su ba party nashi wannan a march kin. Za su ba su majalisa, amma mutane jewa in aka lissafa suna gani garurar gobe shi idan Emmanuel Macron ya ci da wa zai yi iko, zai dauko ɗan majalisa nan, ya dauko ɗan majalisa nan ya gama ya samu abin nan ne, ko ya zai yi? To wannan shine babban darura, ma ba wancin mulkin bane. Abin darurar nashi shine idan ya ci mulki da wa zai yi iko gobe, aka majalisa wanda za ta majalisa iko
da yake yana da matsala, amma kuma ya kememe kaman ma ba abin da ke faruwa. Kana jin farin jinin shi na ci gaba da kankama kaman yadda yake a tashin harko?
A kwarin jini ya ga baya tunda kowane kwanaki sai sabon labari ya fito kan shi.
Na ji wasu na cewa suna kira sun dage akan cewa dole sai an gurfanar da shi.
Akwai wannan dole sai an gurfanar da shi, kuma banda harkan shari'a ma. Ka san shi farko ya fito ya ce sai zaman toto wanda ya fito ya irin wannan kalamai, kuma an same shi da ya ɗauki kuɗin gwamnati ya ba matarsa ba ta yi aiki ba, ya ba ɗiyarsu ba su yi aiki ba, kasan dole kwarin jinin shi ya rashe. Ko da yake yanzu ya ci gaba da kaman ba a yi komi ba, amma bai kwarin jinin nashi na da wanda da ana zato da bugun farko ma yana iya ci, amma yanzu sai ya zamanto shi ne na uku, ana zato ma zai zama na hudu cikin mutane yanzu an aka jera, tunda Malam Jean-Luc Mélenchon yana ci gaba, kuma ana tsakanin shi da Fillon Kin a gurane ana zato kuma kan zuwa takarar, tunda sauran mu kaman kwana 20 yana yawa ma wannan ya tsagura ta huce shi abin nan kin ya zama Jean-Luc Mélenchon ya zama na uku, sai ya zamanto kenan in ba a yi hankali ba ita Le Républicain yana yawa aka bugo na farko a lashe ta, kuma bata samu shiga bugo na biyu.
To abin da karshe an yi muhawara kwanan nan, ya kake ganin wannan muhawaran zai canza wani abu game da wannan zaben?
Musawaran nan dai kaman wanda suke gaban dai su ne har yanzu, tunda da yake abin da musawaran da aka yi kan harakan siyasa ne, kan harakan tarbin baki ne, kan harakan turai ne, da yake su ita malama Marine Le Pen kan wannan harakokin ka san an san ra'ayinta. According to that, bai sake ba, tunda ta huto ta ce in ta ci iko za a rage zuwa baki a nan kasar Faransa, in ta ci iko kuma wannan kamar an ga mutane yanzu ba a tallafa musu, za ta sa su hukuma ta tallafa ma mutane, ta gallafa ma mutane. To wannan duka kasan yana ƙara kwarin jinin ta wajen mutane, wanda kamar ana zato dai mawara da aka yi jiya bai sake komi ba.
Abba mun gode. Yanzu amadin wakilin sashen Hausa da ke Abuja Nasir Aramiyal Kaya da ma mai magana da yawon hukumar zaben Najeriya Nick Dazan da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, ni Madugon Shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
A ranar 1 ga watan Afrilun 2017, wato ranar Asabar, rana ce da mutanen ƙauyen Areri ko kuma Bilbelu da ke gundumar Dusman a ƙaramar hukumar Jere da ke jihar Borno ba za su manta da ita ba, sakamakon wani abin al'ajabi da suka waye gari da shi, da kuma iya cewa Allah tafka a garin su nono, ganin cewa suna da sauran shan ruwa a gaba. A wannan ranar ne dai wadda ake wuta da tuntuwa yar kunna bakin wake ne da ta yi jigida da bumabumai, ta dumfari wani taron al'umman Annabi da kuma suke ƙoƙarin haɗa sunna, wato ma'ana ɗaurin aure tsakanin wani saurayi da wata budurwa. ba, wadda wannan mata ya rukuna bakin wani ke ta yi wa kansu, sai dai cikin ikon Ubangiji wani kare da aka ce ya shafe shekara bakwai a wannan gari ya dinga haushi ga wani yar kuna bakin wake, ganin cewa ba kwa ne bai santa ba, kuma bai taba ganin kamanninta irin wannan kauye ba, wanda hakan har ya sa ita wannan yar kuna bakin waken ta tada bom din dake jikin nata ta halaka kanta da kanta da kuma wannan kare ba tare da ya taba koda mutum guda ba ko kuma wani rauni daga wani bangare. Wannan hukunci na Ubangiji ya dauki hankulan kafafen yada labarai da dama nan yadda ya kasance karo na farko da aka samu irin wannan abin al'ajabi. Mun dai tattaki daga babban birnin Maiduguri zuwa wannan kauye da ake kira Areri da muka kwashe kusan minti 30 kan hanya. Ga al'amura na ci gaba da gudana kamar yadda yake a baya, mutane na ci gaba da hada-hadan harkokin kasuwancin su da cewa ba babban kauye bane, yayin da wasu make kokarin sharar gona ana kuma tsora rabin ciki akan hanya. Mun dai so mu nuna tambayan wannan mai kare da ake kira Alhaji Malum, wanda yace yanzu hakan yana nena tunanin wannan karen nasa, kuma duk lokacin da ya kwanta yakan dinga ganin wannan kare a idanunsa da cewa babu karen ya mutu, amma ganin yadda suka shaku hakan ya sa shi kullun tuna wannan kare.
Karen har yanzu bai fita da zuciya na ba. Mun kwanta ma muna bi karena muna gani kuma ido na kuma karena kuma na tashi ba karena wallahi
yanzu kana kewan karen kenan ko
eh
za ku iya kawo wasu karnuka ne bayan tunda cewa wani ya riga ya mutu
eh zan kawo jewa yawa sunan su duk zan sa gudan cicca eh gudan za sa so ne eh kawai na yarda sunan da na sa tunan shi shine abin da muna kiran shi zai dawo jana. Shi yana zuwa gidana yana kwance, ni na dawo gida shi zai fita farota, kuma na dawo gida shi zai fita farota, ni ba gida shi yana kwance gidana.
Na kuma zan tada wasu mazauna wannan kauye da suka ci hasin kokarin hana wannan yar kunnar bakin wake kutsa wannan gari, sai dai wannan kare da Allah ya ajalinsa ta hakan ne ya kuma dinga binta da haushi har ta tada wannan bomb din inda ta kashe kanta da kanta da kuma wannan kare da ke mata haushin. Ga ma dai abinda mazauna wannan kauye ke sheda mu,
abinda mun ganshi mun rige shi ba mai rada ke ba, shi yace ni a wajena ba komai, karaga bazan daga ba, karaga bazan daga ba, mun daga mun gani bom kawai, ko zo mu je wajen ga mutum mu je yace mun zo nan ya saya ka saya mu wuce ka saya shi to ya saya nan mu wuce kawai ya tar bom din mun gudu.
Amma wannan bom din bai taba kowa ba sai wannan karen kawai ko
eh sai karen
suna da malin kazalla anan Ariri. Abunda ya faru lokacin kuma akwai taruwa na aure, to daga wurin ne muna zuwa tukula abun da ya taso kuma bom mu haka mun ji wannan bom ne haka mun fara mu kuma mun gudu mun zo, amma ba mu san gunda ya zo ba, ba mu san abun da ya faru a gurin ba, haka mun zo dai kuma abun da ya faru kuma kaja-kaja kare da kuma mai bam din.
Wato ana biki a wannan ranan ne ko
eh ranan da ran aure biyu ne ana yi tukuna kuma abun ya faru da yana so ya yi a wajen auren ne tukuna kuma bai samu gurin ba kuma kare ne ya hana shi eh kare ne ya hana shi daga karen ya hana shi kuma a bayan ne kuma ba wanda ya sani kuma a can kuma ya nemi ruwa kuma sun hana kuma a can waje biyu ne kuma sun nemi ruwa sun hana, to bayan ne kuma ya zo a nan yana so ya shiga yaye wajen auren wajen bikin kuma karen da ya hana shi yana so ya wuce Buladega tukuna kuma duk karen da ya hana shi, to karen kuma ya tashi ya sallake shi kuma ya tashi bon.
To ya kuka ji da wannan yunkuri da wannan kare yayi ne
yayi ka ya akan da yayi kokarin kuma mu duka mun ji zafin da zafin karen, kowa ne yana tunanin karen, kowa da kuma mace da miji duk yana tunanin karen yayi kokari sosai saboda yayi kokarin ne kuma kowa da yana mafarki da kare haka yake.
Yanzu kamar kuna shirin karo wasu karnuka ne a wannan garin kenan
saboda gadi ba zamu iya kawowa ko guda hudu ko biyar dai abinda mun samu kuma zamu kawo abinda mun samu zamu kawo kuma mu karo zai yi gadi ko anan a can kudu da arewa duk kuma zamu haje guda zamu kawo mu kara shi.
Wannan batu dai a iya cewa ya sake tada tsohon batun nan ne na amfani da karnuka da jami'an tsaro ke yi musamman ma ga jami'an sojan Najeriya, inda babban hafsan sojan kasar Lieutenant General Tukur Buratai ya jaddada batun amfani da karnuka don hana yan kunar bakin wake shigowa cikin jama'a, inda ma ya bada umarni nan take da cewa a tabbatar an ci gaba da amfani da karnuka wajen sansanin mutanen da ke dauke da irin waɗannan bumabumai domin hana su shiga cikin al'umma. Ga ma abin da General Buratai ke cewa
experience in assistance at us, though there was despite or there was a lull for some 2 days since they have found another loophole.
Ya ce, 'yan kwanakin nan muna fuskantar matsalolin kunar bakin wake, ko da shike sun yi dan sauki a kwanakin baya, amma kun san wani lokaci waɗannan mutanen kan bullo ta wani hanya ne da za su bi don su cutar da jama'a.
Nigerian Army Military Police and have directed them to be deployed immediately to this, especially around Maiduguri, so that this continuous suicide bombing will cease once and for all. Thank you and God bless.
Yace, amma ina son tabbatar muku cewa za mu rufe wannan kafa da suke kokarin bullowa ta wurin. Yace, na riga na bada umarnin kawo karnukan sojoji da za a yi amfani da su. Muna da bataliyar a rundunar sojanmu da ake kira military police, kuma na riga na ba su umarni su zo nan, musamman ma a nan yankin Maiduguri da kewaye, don mu tabbatar cewa mun kawo ƙarshen wannan ƙunar bakin waken. Yanzu dai 'yan Najeriya sun zaku, musamman ma al'ummar jihar Borno, su ga yadda wannan matsalar na ƙunar bakin waken zai kawo ƙarshe, ganin cewa wannan batu na neman zaman wa ruwan dare da akan samu rahotannin ƙunar bakin wake a nan da can cikin kowane mako. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah. inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.